mita 89.5 da la FM ra zamani Abakar Sabo ake tare da shi kuma duk wanda ya kwana tashi a nan jihar Kano kusan Allah kwanaki 2 zuwa 3 ana ta zabga ruwan sama kusan ayyacewa marka marka ta kankama inda wurare daban-daban suke fama da matsatsalu da suka shafi ambaliyar ruwa kuma ba tare da bata lokaci ba zan hada masu sauraro da wasu daga cikin dalibai ɗan hidimar ƙasa dake zaune a karamar hukumar tarauni wadanda inda aka aje su suma ambaliyar ta shafe su wanda suka koka dangane da yadda suke ganin cewar sun tafka asara a wannan wuri musamman abin da ya shafi kayan su na sawa da na kwanciya har ma da kayan su na karatu wato littattafai ga zanta wanda muka yi da ɗaya daga cikin su
sunana Emmanuel Adioye daga Oyo State amma na basin a Plateau State Jos
kana
kan ina NYC service na ni ga munan a Taroni Kundila a veterinaria
ba shi ana zargin ruwan da aka yi da suka mu kudaiki na gaskiya wannan batu
ta gaskiya wannan ruwan nan ina tuna sosai wannan ne so uku da ruwan ya yake ta shiga mana daki gida ne aka kira shi amma ya zama abin da mutum bai iya zama ciki ba domin an yi gida domin ne ruwa zai dinga shiga ma mutum gida amma yi complain masu in charge to za su tura mutum su je su duba and at the end ba za mu ga solution ba kamar ruwan jiya ga shi ga duk katifin mu a waje mun sanya shi we don't even know when maybe any moment kuma za yi ruwa because anytime an ce za yi ruwa yanzu ko ruwa zai faɗi yanzu ba mu da kwanciyar zuciya tsoro ne yake samu na zuciya yanzu and if inda su wajen da aka posti namu inda sun yi mana da kyau wallahi ba za mu zo nan ba to an postin kamar yin yanzu an posti na Ministry of Agriculture ba biya namu so ɗaya mun zo na lodge nasu ka gane depending on 33,000 ko imagine mun zo daga Jos mun zo Kano wai mu ba kanmu comfort thinking wai abubuwa za su yi normal ba kuma ya yi normal ai gamunan ba kuɗi ba su abiyan mu state ba su abiyan mu sai federal government and the state suna biyan mu ne ba za mu nemi kanmu a ta nan baya suna ta muna up and down to
sun yi shi kuka yi korafi dangane da matsalar da kuke fama wani
like seriously in last one ne muna fama da abin mun gaya ma in charge na veterinarian nan mun kai kara ministry of agriculture din agenda tana in charge din ta zo nan ta ga abubuwan da yake faru an har yanzu ba mun ga solution ba
sun da kuke bukata
gaskiya to me dan yi kokari tunda su ba su iya su biya mu kofa ba mu yaran su ba su iya su biya mu ba to me advice na shine wai su dan yi kokari at least tun san wai feeling Kano is not as strong at least laka ne so they should try and erect their foundation anytime suna so su yi gini erect their foundation make it solid and then make it something comfortable da su future coppers za su iya su zama without any matsala
insha Allah za mu bibiyi wannan abu har zuwa ma'aikatar da su waɗannan ɗalibai suke domin ganin jin yadda aka yi aka kwana a ragaya da kuma yadda za a magance wannan balahira Abakar Sabo akan mita 89.5 da la FM muryar zamani